yanzu haka dai jami'an tsaro a jihar Taraba sun ma ba zama wajen gano inda aka sulale da wasu matafiya da ake kyautata zaton cewa masu garkwara jama'a ne masu kai awon gaba da su akan hanyar takun zuwa Bukari wanda kawo yanzu ba ma san inda aka yi da su ba wannan lamari na ko zuwa ne yayin da jama'a ke cikin alhini na garkuwa da kuma kisan da aka yi wa shugaban karamar hukuma Ado Kola kuma lamarin ya mata da hankulan jama'a yanzu musamman ma kungiyar kare haƙƙin ɗan adam Comrade Gambo Daud kusa a cibiyar kare haƙƙin ɗan adam wato Center for Human Rights Defender ya koma nuna takaitin su game da abin da ke faruwa a Taraban
dauke dauke mutane da da yayi shiru amma yanzu ta dawo sabuwar gal wanda kana cikin garin Jalingo ma baka tsira ba balle wanda yake kauye abin da muke magana banda dauke dauke da aka yi a cikin Jalingo da kauyukan Jalingo yanzu haka a cikin garin Takum tsakanin Takum da Hukari yara matasa gangariya matsaya guda 24 aka dauke su ba gaira ba dalili ba labarin su yanzu aka suna cikin daji ana kokari dai an bada dai hukumomi sun shiga daji fata muna kira ga shugaban hukumomin jihar Taraba ma'ana commissioner yan sanda commissioner civil defense commander na civil defense da sauran komandodi din su gaggauta nema yanda za su yi a fidda bayin Allah da aka dauke
kawai yanzu tuni jami'an tsaro suka ba zama da min ceto wanda aka yi awon gaba da su DSP David Misal da ke zama kakakin rundunar yan sandan jihar Taraba ya bayyana matakan da aka dauka
bayanan da muke da shi shine sun fito daga biki na aure daga baya sai aka samu motar su ba su nan ba san mene abu da ya faru da su ba mu jami'an tsaro na yan sanda da kuma sauran yawunmu abu da yanzu muke bincike sai mun tabbatar da mene ya faru yanzu zai zamu ce dai mutane dai a takaice yanzu aka sun bata ba musan inda suke bari cike ba zan su gida ba kuma layin su baya tafiya so sai mun tashi waɗannan bayanai mun tabbatar da lalle me ya faru kafin mu bada bayani ma jama'a
matsalar garkuwar jama'a na ku hana jama'a bacci a wasu sassan Najeriya musamman a arewacin kasar
matsalar tsaro kwarai da gaske Allah ya yi mutum ne shugaban kasa ta Najeriya Muhammadu Buhari ya yi shugabancin kasa na soja ya yi shugabanci na farin fula yanzu kuma kusan shekara 8 yake daukawa kuma sojojin kasa na da yan sandan kasa na san mutane ne wanda suke da basira amma kuma babban matsalar da muke samu wanda suke fadan shugabannin kasa na Najeriya ba su ga Muhammadu Buhari abin da yake actually me yake faruwa a kasar nan kuma da kuma inganta jam'an tsaro kamar yan sanda a sawata musu kuma ba su kayan aiki don su ci gaba da ayyuka ba Abdulaziz
koma da menene fata ko shine Allah kawo tsaro ko a samu a daina jin tsoro Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.